gida kashe abada yawan zaka aure ubaida ubaida tace idan babu kai ba rayuwa
ashe daraman mashashan gari kuma mai gida ashe abada daraman zaka aure ubaida ubaida tace idan babu kai ba rayuwa
ubaida tace idan babu kai ba rayuwa afuwata nan ka soke tire ta kice ruwa to be what you quit rayuwa da ita da kai a dakin kashe ta fi soyuwa
ashe daraman mashashan gari kuma mai gida ashe abada daraman zaka aure ubaida ubaida tace idan babu kai ba rayuwa
duniya kalle yana jiji da ke ubaida kana mai daga bakin ki har ya yada ruwa kawa da shi kan akunye guda ina nufin su
Manager La Fami, thank you, Tolls on the mix.